d'une violence.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan dare, da fatan mun same ku lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumel tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki. Muka sake da muku a wannan shirin na daren yau Talata, 28 ga watan Janairu shekarar 2025. A cikin shirin za a yi cewa yau ake cika shekara guda da kasashen Niger, Mali da Burkina Faso suka sanar da ballewa daga ECOWAS. Hantasa 'yan kasar Niger suka yi gangamin murnar fushewa daga kungiyar. Daga nan za mu kawo muku shirin Allah ɗaya gari bamban, Dramatu Garba za ta kawo mana. Haka kuma za mu buɗe layin waya domin ba ku dama ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Maudu'inmu na yau shine, bayan cikar wa'adin da kasashen Niger, Mali, Burkina Faso suka daukar wa kansu na ficewa daga ECOWAS, ya kuke ganin wannan ficewa za ta shafi kasashen AES da kungiyar ECOWAS ita kanta? Lambar da za a kira ita ce alamar tarawa 1-202-980-6850. Amma fa duka sai mun fara shan labaran duniya tukunna.
To jama'a, assalamu alaikum. Dubin tabbatar Palestinawa na ci gaba da tururuwar komawa arewacin yankin Gaza don zuwa duba halin da gidajen suke ciki, bayan da Isra'ila ta bude wasu shingayen bincike. Mafi akasarin Palestinawa a kafa suke tafiya, inda suke ratsa yankuna da yakin Isra'ila da Hamas da aka kwashe watanni 15 ana yi ya daidaita.
Alhamdulillah, my home is the end right now.
Mazaunin Gaza Anas Umar kenan yake cewa, nagode wa Allah, babu abin da ya samu gidana, ina farin cikin ganin daki na, nagode wa Allah, nagode wa Allah. Zuwa yammacin jiya Litinin kuma mun Hamas a Gaza sun ce sama da mutum 300,000 sun shiga arewacin yankin na Gaza. Kusan mutum miliyan 1 ne Isra'ila ta ba su umarnin su fice daga yankin a lokacin da yakin ya barke a watan Oktoba shekarar 2023. An ji harbe-harben bindiga a yau Talata a birnin Goma da ke gabashin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, yayin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta nuna damuwa kan yadda jama'a ke ta gayyara a faɗin da ake gwabzawa tsakanin dakarun Congo da 'yan tawayen da ke samun goyon bayan Rwanda waɗanda suke ikirarin karɓe ikon birnin.
Our colleagues in the Democratic Republic of the Congo report heavy small arms fire and mortar fire.
Kakakin ofishin ayyukan jinkai a Majalisar Ɗinkin Duniya, Yan Slaki kenan yake cewa, abokan aikinmu a Jamhuriyar Demokratiyyar Congo sun ba da rahoton yadda ake tafka fada yayin da ake ganin gawar wuki a yashi a titi. Rahotanni sun ce hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta dakatar da ayyukan ba da tallafin abinci a yankin na Goma. Shugaban Kenya William Ruto da ke shiga tsakani ya ce a gobe Laraba ake sa ran za a hau teburin sulhu a zaman da ake fatan shugaban Congo Felix Tshisekedi da shugaban Rwanda Paul Kagame za su halatta. Wani jirgin sojin Colombia dauke da mutum 110 da aka taso kiyansu daga Amurka ya sauka a birnin Bogota a wani mataki na mayar da bakin da ba su da takardun izinin zama zuwa kasashensu wanda gwamnatin Amurka ta fara dauka. Ana sa ran wani jirgi na biyu zai sauka wanda shi kuma ya taso daga birnin Houston na Amurka. Hakan ya biyo bayan takaddamar da ta kaure a lokacin da shugaban Colombia Gustavo Petro ya ki amincewa da saukar wasu jiragen sojin Amurka da suka kwaso 'yan kasar ta Colombia zuwa gida. A cewar Petro, yadda aka kwaso mutanen bai dace ba. Wannan mataki da Petro ya dauka ya sa shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazana kara kudaden haraji kan kayayyakin da ake shiga da su Amurka daga Colombia. Matakin da Petro ya ce zai rama kafin daga bisani kasashen biyu su sanar da cewa sun sasanta. Labaran da zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shiga da kara a kotun hukunta manyan laifuka ta ICC ya ce ofishinsa zai nemi izinin kama waɗanda suka aikata laifukan yaki a yankin Darfur da ke yammacin Sudan. Rahotanni sun ce yankin ya fuskanci zarge-zarge na kisan kare dangi da aka ce dakarun sa kai sun aikata, yayin da suke yakar dakarun kasar cikin watanni 19 da aka kwashe ana gwabza fada. Mai shiga da kara Karim Khan ya fada wa kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya a ranar Litinin cewa an aikata laifukan yaki da dama a yankin na Darfur.
International attempts to halt the fighting, including mediation and sanctions, so far have failed.
Wakiliyar kamfanin dillancin labarai na AP kenan take cewa, duk yunkurin da kasashen duniya suka yi ta hanyar shiga tsakani da daukan matakan saka takunkumi duk sun citura. Yakin na Sudan wanda ya faro tun a watan Afrilun shekarar 2023 ya raba mutum sama da miliyan 14 da muhallansu. Majalisar Dokokin Pakistan a yau Talata ta yi garan bawul ga dokar da ke hukunta masu aikata laifuka a yanar gizo, biyo bayan yawaitar matsalar yada labaran bogi a yanar gizo. Amincewa da wannan doka na zuwa ne yayin da 'yan majalisar dokoki na bangaren 'yan adawa da masu fafutukar kare 'yancin yada labarai, waɗanda suke ikirarin cewa sauyin zai daƙile 'yancin faɗin albarkacin baki. Matakin da suka ce zai ƙara jefa 'yan jarida da masu amfani da shafukan sada zumunta cikin haɗarin fuskantar hukunci. Dokar wacce ake kira feka a takaice ta tanadi hukuncin ɗaurin shekaru 3 a kurkuku da kuma cin tarar sama da dala 700,000, kwatankwacin naira miliyan 11 idan aka samu mutum da laifin yaɗa labaran ƙarya.
Muhammad Lalo ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. A yau ranar 28 ga watan Janairun 2025, wa'adin ficewar Nijar Mali Burkina Faso daga ECOWAS ke cika a hukumance. Shekara ɗaya kenan bayan da suka sanar da ballewa daga ƙungiyar da suke zargi ta taka rawa da bazar Faransa. A jamhuriyar Nijar, kamar sauran kasashen AES, an gudanar da gangami a yau Talata don jaddada ficewar kasashen uku daga sahun mambobin ECOWAS, duk da wa'adin watanni shida taron Abuja na watan Disamba ya ɗibar musu. Wakilin muryar Amurka a Yamma Solomon Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Dubban mazauna birnin Yamai ne suka yi jerin gwano daga dandalin Place du Mont zuwa Place de la Concertation, inda suka gudanar da gangami a wannan Talata 28 ga watan Janairun 2025 da ke matsayin ranar cikar wa'adin watanni 12 na tabbatar da ficewar Nijar daga sai da yawo a hukunce. Bayan da a wata rana mai kamar ta yau a bara, kasar da ƙawayenta Mali da Burkina Faso suka sanar da yanke shawarar raba gari da kungiyar da suke yi wa kallon ƴar amshin shatan Faransa. Ga wasu shugabannin kungiyoyi da ke bayyana mana matsayin ranar ta yau.
Sunana Ibrahim Salisu, magana da yawun kungiya FRSA wato Front Revolutionnaire pour la Souveraineté de l'Afrique. Muna murna cika shekara guda da ficewar mu daga cikin wannan kungiya, kuma daga wannan lokaci da muka fice zuwa yau babu abin da muke gani illa ci gaba. Saboda haka dole sai mun jajirce, al'umma ta bada goyen baya kamar yanda suka fito yau kunsu da kwarkwata, suka nuna cewa no salman muna goyen bayan ficewar mu daga cikin wannan kungiya ta sai da yawo, kuma muna goyen bayan shugabannin mu da suka jajirce, suka ja daga, suka nuna cewa babu abin da suke kokowa akan shi illa kare mutunci da martaba ta ƴan kasashen mu na AES.
Sunana Abdul Mamman, sakatare mai watsa labaru na Mouvement National pour la Sauvegarde de la Patrie MNSP. Ka dubule guda a hiddo mu na kudin mu na AES. Idan yau aka hiddo kudin AES to komai ya kare, sai an jajirce bisa ga harka ta tsaro. Kuna ganin barazana da ake nan ana yi muna, mutane suna dauka wannan barazana kamar barazana ce karama, amma babban barazana ce.
Haka an samu halartar mata a gangamin da aka kira na jaddada katse igiyar karshen mulkin mallaka a yankin Sahel.
Sunana Hawwa Adam, wallahi muna cikin murna da farin ciki, kuma ba ma bayan sai da yawo, yau ba ma goyen bayan shi gobe. Yau ne kuma za mu so mu gabatar wa duniya da cewa mun huta sai da yawo, yau mun huta gobe. Su shafa muna lafiya, mun samu incin kanmu.
Madam Bubakar Maryama, dole ne mu kawo goyen baya don kasanmu ne, dan shine ko muka huto muka zo muka bada goyen baya, mu mata duka mun zo.
Mambobin majalisar soja ta CNSP sun hallara a dandalin na Place de la Concertation da zumar karfafawa jama'a gwiwa game da juriyar da suke nunawa da kuma fafutukar da suka dage kanta tun bayan juyin mulkin 26 ga watan Yulin 2023 kawo yau. Ga kaɗan daga jawabin Kanal Ibro Amadu Hassan, dakarun da ke tsaron shugaban gwamnatin mulkin sojan Nijar Janar Abdurrahman Chani.
Dabbakin yau mu hidda da cikin kanunmu, wani yana iya ya zo yi mana zancen sai dai awo ko yi mana zancen wata ƙasa can da bambancin Mali, Burkina da Nijar, in ba wanda ya yi takardu waɗanda AES kin ta yarda yana iya zo tare da ita bancin shi ba mu son jin komi.
Kungiyar Sedeawo mai kasashe mambobi 15 na fuskantar baraka bayan da ta yi barazanar amfani da karfin soja don mayar da hanbararren shugaban kasar Niger Mohamed Bazoum kan kujerarsa. Lamarin da ya sa Niger da Mali da Burkina Faso kafa gamayyar Confederation IS kafin su ba da sanarwar ballewa kwata-kwata. Dukkan wani matakin sulhu ya citira. Rahotanni sun tabbatar da cewa a jihohin Niger da ma kasashen na IS an gudanar da irin wannan gangami a yau Talata. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Sulemon Barma. To akan wannan batu ne zamu bude muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Bayan cikar wa'adin da kasashen Niger, Mali da Burkina Faso suka daukar wa kansu na ficewa daga ECOWAS. Maudu'in shine kuke ganin wannan ficewa za ta shafi kasashen AES da kungiyar ECOWAS ita kanta. Sai mun ji da an jima daga gurin ku. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Yanzu anan Washington DC agogon mu na cewa karfe 5:18. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Wane gari wane gari wane garin da a ce kurba manya da zalla
wane gari
bai kai gabas da nisa ba
wane gari
bai canja da asuna ba
wane gari
bai kai arewa hali ba
wane garin da a ce kurba manya
na dalla. To jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Barkanmu da sabuwar shekara da kuma sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah daya gari bamban. Shirin da ke kawo muku labaran rayuwar 'yan Afirka a Turai da kuma al'adun yankin da suka sha bamban da namu na Afirka.
Wani garin da ake kurban ya da
zaka ga madara zaka ci abin da kake so kullun ka kwanta sai ka tsuna nan aure a matsayina na matashi ne jini a jika ina so in yi aure ina so in shiga daga ciki kuma ina son mace kamar mar'atu saliha mace ne hakunci na kuma wacce kake so na tsakani da Allah ba wai don wani abu ba.
Ina son ana Turai saboda a Nigeria yanzu sai ka je ka nemi mata passport ka nemi mata visa a zo a yi maganar aure ga neman visa ci ba su mata ba.
To muryoyin wasu matasan Najeriya da suka yanke shawarar nema wa kansu matan da za su aura a nan Turai kenan. Ga dai duk ɗan namiji cikar burinsa shine bayan samun nasarar cimma muradinsa na rayuwa ya samu abokiyar zama da za su samu zuri'a a hayayyafa. Ga wasu matasan Najeriya da suka samu damar ƙetarawa zuwa ƙasar Turai karatu ko kuma neman arziki, cika wannan burin kan zamo musu abu mai wahalar gaske.
Rayuwa yadda muka tsinci kanmu a nan akwai Hausawan ba da amma gaskiya ba mu cika ganin su ba sakamakon yanayin rayuwar nan ana zuwa karatu daga safe zuwa yamma ko kuma mutum ya tafi aiki haka da sauransu. So kowa ya yi busy ba kamar irin kamar a gida rayuwa su fi gida gaskiya. So haduwar ma akan yi wahala.
Sai a biyo mu don jin cikakken shirin tare da ni Ramatu Garba Baba. Madalla, to ga 'yan Afirka da dama zuwa ƙasarsu ta asali don yin aure ƙalubale ne babba. Misali shagalin biki mai matuƙar tsada saboda irin kallon da ake musu na masu wadata. Sannan bayan wahalhalun da aka sha, tafiya da amarya Turai shi ma kan zamo wani ƙalubale ga angon wajen samun visa da sauran takardun izinin tafiya da amaryar.
Sunana Khalid Abdullahi, ina da shekara 24, ina sha'awan aure sosai da sosai don gaskiya tun ba wannan shekaran ba ina son yi aure saboda zama kai kadai ba shi da daɗi. kowace irin mace dai ina so gaskiya ko baka ko fa balance da gajeriya ba duguwa ina son anan turai saboda a Najeriya yanzu sai ka je ka nemi mata passport ka nemi mata visa sannan kuma a zo a yi maganar aure garin neman visa su ci bara su bata ba so amma anan ne abin zai zo ma da sauki abin da zaka kashe a gida wata kinshi zaka kashe baka a wata ne
yanayin da ya sanya waɗannan samarin da ke zauna a Jamus wadirtar aniyar sama kansu mafita wato na samun matan da za su aura a nan turan
sunana Alhassan Salisu amma an fi sani na da Dadi Ayo idan na samu mata aure a Turai zan yi aure na da wuri ba tare da na dau tsawon lokaci ba idan ka aura a Najeriya da wanda ya aura a nan Germany ko in ce nan Turai kowa hakuri ne zai zama da shi ba ma ni ba ina kiran duk wani matashi da yake nan kasar Germany inda ya samu dama ya aure ba wai sai daga gida ba saboda zaki ga in an yi aure daga gidan ma kawo ta yakan zama matsala sai ki ga an dauki shekara da shekaru matar ba tare da tazo ba amma in kana nan to lafiya lau
to aure dai a ko ina za a yi shi yana da nashi irin kalubalen bisa ga bambancin zamantakewa da al'adun mutane sannan abubuwan da kowane dan adam ke kula da shi wajen zaben abokiyar zama kan bambanta tsakanin mutane
ina son mace wayi wacce zan ganta yar boko wacce in nace yi zaki bari in nace ki bari ba ki bari yadda dai ake rayuwar Turai ta ba malama ba ita kuma ba ustazi ba ta tabi da aure
na aminin bature ya kuwa ma an fi sani na da lati ina da shekara 25 gaskiya dai a zamanin nan ni samun kalan macen da nake so na aura abu ne mai wahala saboda ni musulmi ne sannan kuma ina son mace kamar mar'atu saliha zaki ji suna fada mace ne hakuri kenan kuma wacce take so na tsakani da Allah ba wai don wani abu ba a kowane irin hali za ta zauna da ni kuma ni ma zan so ta tsakani da Allah
to duk da dai a turan za a yi zabin abokiyar zaman abubuwan da ake dubawa kusan iri ɗaya ne bakin nama a wannan makon sun ja daga akan wasu abubuwa da ba za su lamanta ba a zamantakewar aure
sunana Zakariya Adam wanda ka fi sani da Abba ina da shekara 28 akwai waɗanda suke nuna irin kamar su ce suna son ka ba amma da kun fara mu'amala da su sai ka gano cewa kamar ba wai ainihin san naka suke saboda Allah ba wani abu ne suke kalla a tare da kai kamar kwaɗayin abin duniya a karshen su wannan yasa muka ji tsoro kaga mun bar su gaskiya so wannan kuma yasa a matsayin mu nan maza mukan duba da hange mu duba mu ga cewa idan Allah ya kaddarta ko rashin lafiya tunda aure akan so a yi shi ne na zaman harabada so idan ya zama na cewa baka da wannan abun to ya za a yi zamantakewa ta ci gaba na tsawon lokaci so muna buƙatar ya zama na cewa mun samu macen da wadda take da addini take da al'ada za ta rike mana amana mu zauna da ita lafiya
to gaskiya dai abin da ba na so a tattare da mace a matsayin ta na matata to yawanci yanzu a zamanin nan da muke ciki gaskiya shi yake faruwa ba na san kina matsayin matata kina cin amana ta a bayan ido na ban sani ba shine abin da ba na so amma ko me zamu mu zauna da ke tsakani da Allah shine kawai abin da nake so indai na samu irin wannan bacin amana babu wani abu ta bayan fage insha Allah za mu zauna har abada ma
a akasarin kasashen Turai akan yi raba daidai a duk sha'anin da ya shafi iyali ta yaya zaman zai kasance tunda tsarin rayuwar Turai ba iri ɗaya bane da na gida Najeriya
bisa al'ada Hausawa namiji shike ga nauyin daukar ci sha kuma kudin gida da sauran abubuwa na rayuwa amma zan iya yin kamar 70-30 haka in ina 70 ita tana 30 in anan na same take amma in kuma wace zan kawo daga gida ce ni zan iya na dauke mata
ina son aure da zaki bani dama da zaki bani dama mai soyayya yace da ni na dau kudin aure na da na ji sai akuna
ku samu abokiyar zama a Jamus dai ya kasance wani abu mai wuyan samu ga matasan a sakamakon ire-iren waɗannan ƙalubalen da 'yan Najeriya ke fuskanta wajen kawo amarya ko iyali Jamus ko da kuwa sun cika ƙa'idojin da aka gindaya yasa jakadan Najeriya a kasar Dr. Yakubu Dadu ya bada tabbacin daukar matakin samo mafita ga matsalar da ke mummunan tasiri ga zamantakewar iyali.
Kowane namiji yana son ya auri mace mai ilimi saboda ba nan kanshi ba ma saboda ƴaƴansa, saboda in ka auri mace mai ilimi kai kanka zaka ji daɗi saboda ƴaƴanka da kuma family ɗinka ma gaba ɗaya.
Ba ruwana da kyanki kawai dai zan duba addininki ne da kuma halinki da kuma tarbiyyar gidanku. Ni irin macen da nake so, ko fara ko baka ko gajeriya ko doguwa duka.
Ni mutum ne mai gaskiya kuma ina so a rayuwa mun gaskiya. Ni abin da nake so mace ta kasance a ce tana da shi ya zama da shi tana da hakuri ko da kai mata shi ko da kai mata shi.
Madalla to ma sauraron mu da haka ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah daya gari bamban a madadin duk waɗanda aka ji muryoyin su da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ba mu ci garba baba ke cewa da ku mu huta lafiya daga nan birnin Bon a tarihin.
Kuma madalla a gaida Ramatu Garba. Yanzu kuma lokaci ne da zan bude layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Maudu'inmu ne shine bayan cikar wa'adin da kasashen Niger da Mali Burkina Faso suka daukar wa kansu na ficewa daga ECOWAS. Ya kuke ganin wannan ficewa zai shafi kasashen AES da kungiyar ta ECOWAS ita kanta? Lambar da za a kira ita ce alamar tarawa 1-202-980-6850. To mun samu kiran mu na farko a yau daga Kaduna. Wane ne aka layi daga Kaduna?
Hello, salamu alaikum.
Amin wa alaikum assalam. Ya suna malamin?
Sunana Ibrahim Alaram Marga cikin Kaduna.
To Ibrahim Alaram ma me zaka ce me ra'ayinka game da ficewar kasashen AES da kungiyar ECOWAS?
To ni dai wannan ficewa da suka yi bana goyon bayan shi matuƙa. Ganin cewa Afirka yana da kyau a ce mu haɗa kanmu ne da baki ɗaya duk abin da zai taso mu ga taya za a yi a ɗinke baraka, amma wannan rarrabuwan ba zai taɓa samar da haɗin kan da ake nema ba. Kuma ina kira dai ga waɗannan ƙasashe dama ba wai ta kulle ba ne ga baki ɗaya, yana da kyau dai su ƙara nazari da tunani na ganin cewa menene zai kawo mu ƙasa ci gaba ba wai ci gaba.
To Malam Ibrahim Alrama mun gode da wannan ra'ayi naka da fatan sun ji ka. Bar mu je Kebbi. Wane ne da Kebbi? To da alama line na Kebbi ya goce. To masu raro lambar mu a wato waya mu abu take ga kira mun samu daga ina ne? Kira daga Kwara. Wane ne daga Kwara? Na Kwara kana tare da mu?
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum assalam. Ya sunanka?
Kuna tare da Zainab Saba Ginawa daga nan Kwara ta kuma Lawal Hambali.
To masha Allah.
Dangane da waɗannan hita waɗannan ƙasashe to gaskiya ba wai abin mamaki ba ne dai muka duba a cikin zaman su cikin ECOWAS ba wani abin da waɗannan ƙungiya ta ECOWAS wanda ta magance musamman ƙasashen mara Afirka. Yan wata matsala ta faru cikin wannan ƙasashe ba wata ta kawo da ta gani ta yi na ganin cewa ta kawo ƙasashen matsalolin da suke faruwa. Ta haka yi cewa su ba wai wani abin da ba kira ba kuma wannan abin ba abin da ake kira sun yi ba daidai ba ne. Cikin su ba wani.
To malam mun gode da wannan ra'ayinka. Bari mu je Nasarawa. Wane ne aka layi daga Nasarawa?
Assalamu alaikum. Sunana Shafale Kashi Magaji dan Yamusa kuma jihar Nasarawa. Barka da aiki.
To Shafale barka dai. Me zaka ce game da wannan rugumutsu a ce malin Niger Burkina Faso sun fice daga ECOWAS?
Malam yanzu mulkin mallaka ta an riga an wuce ta. Wa'annan abunda wa'annan suka yi ni ina yi musu fatan alheri. su rike kansu saboda ba yara ne jirajirai ba sun wuce shekara ɗaya sun wuce shekara biyu har sun kai wuri shekara 20 ko 30 saboda haka a bar su kawai su ci gashin kansu kuma kanmu gashi muna ta wahala kenan yanzu mun shiga cikin wani hali saboda haka su rike kansu don Allah ya taimake su wannan kuma mun ba su goyon baya
to mun shafale mun gode da wannan ra'ayi naka to masu sauraro musamman daga Niger zamu so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku ya kuke ganin wannan ficewa da Niger Mali Burkina Faso suka yi idan zamu samu masu kira daga wannan kasashe abin zai yi dadi to ga kira mun samu wane ne akan layi daga ina kuma ya sunanka
Assalamu alaikum wa rahmatullah
Amin wa alaikum salam
Abubakar Malam kan karbar hukumar Kubo a nan jihar Kaduna
To Abubakar da Kaduna me zaka ce game da wannan maudu'i da muke magana a yau
Gaskiya ni a mawar ayin gaskiya wannan an yi kici a suka yi sun ce haka gaskiya da yanayin da naga sun dauka ma sun ce sani da Allah ne ya burge ni duba da yanayin da African ta dinki kanta kuma a rasa ainihin a kawo mata mutunci a akwai kowa wannan yayi nan wani al'amari zuwa dai wanda ba su dace ba don haka ni wani abu ni na sun burge ni kuma Allah muna masa addu'a Allah ta su zama lafiya kuma kuma Allah kama da fita a san Najeriya
to mallam Abubakar Kaduna sai mu ce amin mun gode kwarai da gaske da wannan kira naka bar mu je Jigawa wani ne aka layi daga Jigawa
ko dai kuna ta da Abdullahi da mun tsara karamar kuma birni
to mallam Abdullahi me zaka ce kan wannan maudu'i namu
abin da zan ci kawai ina musu fatan alheri Allah ya ba su yadda za su yi domin kungiyar ECOWAS sun yi ce da kawai ba da yanzu
to kana tare da mu to bar mu je Sokoto wane ne akan layi daga Sokoto
assalamu alaikum warahmatullahi
amin wa alaikum assalam mallan daga ya suna mallamin tukunna
na Abdulrashid Jola Musa gore ba makwacin Niger da ta Sokoto
to me zaka ce game da makwabtanka kan wannan ficewa da suka yi ta kungiyar nan
eh to gaskiya wannan a yanzu yayi kwarai musamman kasashen Afirka a ina kira mu ga yesu shine akwai bukatar a tsaya ta hada kai idan hada kai shine a zai ka ci gaba da tsoriya kasashen Afirka ni ba da ganin irin yadda ake ta samu matsalolin tsaro da a ce akwai hadin kai insha Allah Allah abin da aka samu karshen shi abuna fatan za su san ko
to mallam to mallam Abdul mun gode kwarai da gaske bar mu je Kaduna wane ne Kaduna
assalamu alaikum wa rahmatullah
amin wa alaikum assalam
suna da Alhaji Musa Garo mai radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Najeriya
to mai radio recorder kai ne kiran mu na karshe a yau me zaka ce game da wannan maudu'i namu na yau
to ni abin da nake duba dangane da wannan maudu'i na yau gaskiya amari ina koyon bayan wannan kasashen na Afirka da wannan ministry din nan saboda ECOWAS suna ba wani abu cike irinawa mutanen Afirka kana akwai abubuwan da ya kamata da ECOWAS tana yin yanzu kamar matsalar da ke damun mu a Najeriya na magana tsarin da magana ni da ina inda a cikin ECOWAS za ta tana da karfi za ta nuna wanda a kawo tsaro a wannan bangaren
to mai radio da recorder ka san ita ECOWAS kungiya ce ta raye tattalin arzikin yammacin Afirka to in ka shigar da ita tsaro kuma kaga ai za abin zai dan mata
to tunda ka gane abin ne na maganar misali a rayawa me ake yi wanda ake rayawa Afirka wanda Afirka za ta samu sauki kai ba a yi dan haka gara su fice da su ce gashin kansu ya fi musu kwara haka ne
to mallam mai radio recorder mun gode kwaye da gaske kamar yanda nace da wayanka kuma ka karshen daga wayan mu a yau sai mun ba ku dama gobe ku kira ku bayyana ra'ayinku mun gode to da wannan muka zo ga shirin mu na karshe labarai amma fa a takaice
to dubin da bata Palestinawa na ci gaba da tururuwar komawa arewacin yankin Gaza don zuwa duba halin da gidajen su ke ciki bayan da Isra'ila ta bude wasu shingayen bincike mafi akasarin Palestinawa a kafa suke tafiya inda suke ratsa yankuna da yakin Isra'ila da Hamas da aka kwashe watanni 15 ana yi ya daidaita zuwa yammacin jiya Litinin hukumomin Hamas a Gaza sun ce sama da mutum 300 sun shiga arewacin yankin na Gaza an ji harbe-harben bindiga a yau talata a birnin Goma da ke gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo yayin da majalisar ɗinkin duniya ta nuna damuwa kan yadda jama'a ke ta gayyara a faɗan da ake gubzawa tsakanin dakarun Congo da 'yan tawayen da ke samun goyon bayan Rwanda waɗanda suke ikirarin karɓe ikon birnin Goma rahotanni sun ce hukumar samar da abinci ta majalisar ɗinkin duniya ta dakatar da ayyukan ba da tallafin abinci a yankin shugaban Kenya William Ruto da ke shiga tsakani ya ce a gobe Laraba ake sa ran za a hawo teburin sulhu zaman da ake fatan shugaban Congo zai samu halatta
To madalla masu raro da haka ne muka karshen shirin mu na yau baki daya sai aka sance da mu da karfe shirin na safi gobe Laraba inda zamu kawo muku wani shiri idan Allah ya yarda kamar ko da yaushe zaka shafa mu na yanar gizo domin sake ji kuma sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata ta addressin mu na voahausa.com yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya taimaka shirin ya zo gare ku sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta hada tare da bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Carol Ni Sarfil Hashim Gumal nake cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.